sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
To Maryam, a yau Talata ma'aikatar tabbatar da tsaron abubuwan sufuri ta Amurka ta fito da jerin kasashe guda 10 da tace jiragen saman na fasinja dake fitowa daga wannan kasashen ba za a bar fasinjojin su shiga jiragen da waɗansu kayayyaki ba. Sannan Allah kan watan gobe za a zauna tsakanin Ingila da kungiyar tarayyar Turai a yi magana yadda za a raba auren su. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson kuma ba zai je taron NATO ba.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'in watsa labaran ofishin jakadancin Amurka a Abuja ya jaddada cewa 'yan Najeriya na iya shiga ƙasar Amurka ba tare da samun wata matsala ba. Bayan haka za ku ji bayanan wasu masana harkokin tattalin arziki game da ƙaruwar darajar naira da kuma batun farashin kayayyaki a Najeriya. Za kuma ku ji rahoto akan wani gangami da wasu ƙungiyoyin sa kai suka yi a birnin Lagos akan nuna adawar su da masu kawo tsaiko ga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo. Amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, barkanku da wuni. Yau Talata nan ma'aikatar tabbatar da tsaron abubuwan sufuri ta Amurka ta fito da wata sabuwar doka wacce ta haramta matafiya jiragen sama ɗaukar wasu nau'uka na na'urori masu amfani da wutar lantarki tare da su a cikin jiragen da suke fitowa daga wasu ƙasashe 10 musamman ƙasashen Larabawa. Hukumar ta ce ba ta ɗauki wannan matakin a sanadin wata barazana ba, sai dai saboda wasu bayanan da ta samu wanda ke nuna yadda ƙungiyoyin ta'addanci na duniya suke da ƙarfafa ƙoƙarinsu na kai farmaki a kan jiragen saman fasinja na farar hula. Sabon dokar za ta nemi duk matafiya daga waɗannan ƙasashen su rinƙa saka duk wata na'urar da girmanta ya wuce girman wayar salula a cikin akwatunan da suke hannantawa kamfanin jiragen domin a saka su a cikin wuraren ajiye kayan fasinja a ƙarƙashin jirgin, maimakon su fasinjan su shige da su inda suke zuwa suna zaunawa. Wasu daga cikin ƙasashen da wannan dokar ta shafa sun haɗa da Jordan da Misira da Turkiya da Morocco da Saudi Arabia da Kuwait da kuma Dubai.
Shugaban Majalisar Zartaswa a Ƙungiyar Tarayyar Turai, Donald Tusk, ya faɗa a yau Talata cewa ranar 29 ga watan Afrilu ne ƙusoshin ƙungiyar, wacce yanzu ƙasashe 27 suka rage a cikinta, za su zauna da wakilan gwamnatin Birtaniya don tattauna maganar ficewarta daga cikin ƙungiyar. Sanarwar ta Mr. Tusk tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ita kanta Ingila ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da matakan ficewarta daga cikin ƙungiyar daga ranar 29 ga wannan watan na Maris. Da zarar Birtaniya ta so ma ɗaukar wannan matakin, sharaɗa sun tanaji cewa ɓangarorin biyu suna da wa'adi daga yanzu har zuwa watan Maris na shekarar 2019 wato su kammala duk wata yarjejeniya, wato wasu yarjejeniyoyin tsinke hulɗa ta tsakaninsu. Mr. Tusk ya ce yana baƙin cikin ganin ficewar Birtaniya daga EU, amma kuma ya ce zai yi duk iya ƙoƙarinsa don tabbatar da ganin cewa lahanin bai yi yawa a kan sauran ƙasashen da ke dangantaka da ƙungiyar ta EU ba. A bara ne dai mutanen Birtaniya suka jefa kura a amincewa da fitar da ƙasarsu daga ƙungiyar tarayyar Turan bayan Birtaniya ta share fiye da shekaru 40 tana cikin wannan ƙungiyar.
To halin yanzu kuma gwamnatin Amurka ta tabbatar da cewa sakataren harkokin wajen Amurka ɗin Rex Tillerson ba zai je babban taron ƙoli na ƙungiyar tsaron Turai ta NATO ba, wanda za a yi a watan Afrilu nan mai zuwa a birnin Brussels. To amma kuma zai halarci taron ƙungiyar manyan ƙasashen nan masu masana'antu na duniya na ƙungiyar da ake kira G7, wanda za a yi a ƙasashen Italiya da Rasha shi ma a watan gobe ɗin. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ce ƙin halartar wannan taron na NATO zai sa shi Tillerson ɗin ya rasa samun damar ya haɗu da wakilan ƙasashen duniya kamar 28 wanda ƙawayen Amurka ne. kuma an ce ba zai je bane saboda yana son halarci taron da shugaba Donald Trump zai yi da shugaban kasar China Xi Jinping a Florida. Tun a cikin watan Janairu dai shugaba Trump ya nuna alamun cewa ya daina kungiyar ta NATO lokacin da ya bayyana ta a matsayin kungiyar da aka daina yayinta, duk da cewa mataimakinsa Mike Pence a wata hira da manema labarai a watan jiya din ya bayyana cikakken goyon baya ga kungiyar. Wasu jami'an ma'aikatar harkokin waje guda biyu na Amurka za su wakilce ta a wajen taron na NATO.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani bom da ya tashi daga cikin wata mota a Iraq ya halaka mutane akalla 23, ya raunata wasu kama 45 a unguwar Amil da ke birnin Bagadaza. Tunda kuma kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan farmakin da ya faru da yammacin jiya. Mayakan na ISIS na ci gaba da kai irin waɗannan har-haren a cikin Bagadaza da sauran birane yayin da suke ci gaba da samun rauni a kokarin da suke yi na ci gaba da rike birnin Mosul, wurin da inda aka yi fitan nan suke ta jin jiki. A cikin shekaru biyu da suka gabata dai an kwace wa ISIS fiye da kashi 60 cikin 100 na yankunan da take hannunta a Iraki. Kuma yanzu haka sojojin Iraq waɗanda ke samun taimakon rundunar sojan ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Amurka sun yi kusa da kwace shi garin na Mosul, wanda shi ne birni na biyu mafi girma a duk Iraki.
To a ƙarshe, yau tsohon shugaban ƙasar Koriya ta Kudu da aka tumɓuke ta Park Geun-hye ta sha tambayoyi a ci gaba da binciken da ake mata na cewa tana da hannu dumu-dumu a wata mandahana abinda ma'aikata a cire ta. Tsohon shugaban da ya ta sake neman gafarar mutanen ƙasar tata a lokacin da take isu a ofishin lauyoyi masu yi mata tambayoyin. A farkon wannan watan ne kotun tsarin mulkin Koriya ta Kudu ta tsige malama Park bayan da majalisar dokoki ta jefa ƙuri'a a cire ta din saboda an gano ta haɗa baki da wani hamshakin ɗan kasuwa wajen tafkata asar dala miliyan 70 da aka rarraba wa wasu ƙungiyoyi da ba amince da siyahancinsu ba, inda kuma shi wannan ɗan kasuwa mai suna Choi Soon-sil ya samu shiga a wurinta sosai lokacin da take shugabar ƙasa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka a birnin tarayya Abuja ya jaddada cewa sabuwar dokar baki da shugaba Donald Trump ya fidda ba ta shafi 'yan Najeriya ba. 'Yan ƙasar na iya shiga Amurka ba tare da samun wata matsala ba, saboda akwai dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu. Kodayake jami'an watsa labaran ofishin Mr. Razel Brusk ya ce akwai wasu abubuwa da jami'an shige da fice ke dubawa bayan ga visa. Ga ƙarin bayani daga Madina Dauda.
Jami'in watsa labarai na ofishin jakadancin Amurka a Najeriya, Russell Brooks, ya ce a shirye yake ya haɗa gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka domin a wayar da kan matafiya a game da dokokin shiga Amurka da a yanzu haka yake shan suka a ƙasashen duniya daban-daban da ma kanta ƙasar Amurka ɗin. Russell Brooks ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin da ya kawo ziyara ofishin muryar Amurka da ke Abuja.
Based on what I have read, it appears that there's some misunderstandings as to what a visa implies. A visa does not provide anyone with automatic entry into the United States. Entry is authorized by immigration officials at the ports of entry.
Russell Brooks ya ce, na karanta dokokin shige da fice na Amurka, kuma abinda na fahimta shine samun visa kawai ba zai zama izinin shiga kowace ƙasa ba, sai in jami'in shige da fice da zai binciki takardun matafiyin ya bashi izinin shiga, ba mutum duka ne ya san haka ba. A lokacin da yake amsa tambayar ko wannan fahimta tasa ta bambanta da sabbin dokoki da sabuwar gwamnatin Amurka a ƙarƙashin shugabancin Donald Trump ya gindaya, Mr. Russell Brooks ya amsa da cewa,
I believe that the individuals encountered some difficulties that had nothing to do with the immigration policies.
Brooks ya ce, ina ga waɗanda dokokin suka shafa ba su fahimci manufofin gwamnatin Amurka ba. Waɗannan matafiya da suka samu cikas wurin shiga Amurka sun samu matsala ne wajen tantancewa da kuma yadda suka amsa tambayoyin jami'an shige da fice a filin jirgin sama, ba wai dokokin da aka gindaya ne ya shafe su ba. To wace shawara zai bai wa 'yan Najeriya da ke fuskantar matsala wajen shiga Amurka?
I would say that they should continue to inquire with the U.S. Embassy and our consular section as to the actual state of affairs. They will find out that Nigerians are certainly welcome to travel to the United States.
Russell Brooks ya ce, ‘yan Najeriya su ci gaba da tuntuɓen ofishin jakadancin Amurka domin samun bayanai da zai taimaka musu. Brooks ya ce Amurka tana maraba da mutanen Najeriya domin akwai muhimman abubuwa guda biyu da suka haɗa ƙasashen ga auratayya a tsakanin al'umman ƙasashen biyu da kuma dangantakar diplomasiya mai ƙarfi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Biyo bayan samar da isassun kudaden kasashen waje da babban bankin Najeriya CBN yayi, darajar naira a kasar na dan tashi sama yayin da na dala ke dan raguwa. To amma ko yaya batun farashin kayayyaki a kasuwa? Za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja.
Yanzu dai darajar naira na ƙara samun tagomashi duba da yadda farashin dala ke ƙasa-ƙasa. A Najeriya, ‘yan kasuwa na alakanta tashin hawa farashin kayayyaki bisa tashin farashin dala. Ko yanzu da farashin dalar ke rikitowa, za a ga saukar farashin kayayyaki? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Abubakar Ali.
A zahiri yana da wuya, saboda har yanzu yawancin kayayyakin da ake da su da ake sayarwa kayayyaki ne wanda aka shigo da su ko ake shigo da su daga kasashen waje. Don wannan sati ɗaya biyu ya sauko, ba tabbas kan cewa za a iya a ci gaba da wannan wato sauko wannan da yi. Saboda haka in akwai wasi-wasi a sha'anin kasuwanci, to za ka ga mutane za su tsaya inda suke. Amma idan aka samu dogon lokaci sai aka yi wannan dola din ta ringa gangarwa, abubuwan nan za su zo su kamance kenan su samu sauki. Amma ba a gaggawa ba, dan sati biyu sati uku dola ta sauko shikenan cewa kaya ya fara fadawa. Wannan ba ta faruwa.
Alhaji Isa Sakatare, ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin ƴan kasuwa a arewa maso gabashin Najeriya.
Mutane ba za su samu ainihin saukin kaya nan take a lokacin da mutane suke tsammani ba da zalan wato darajar dala ya faɗi darajar naira ya ɗau. Ƙaruwar darajar naira da faɗuwar darajar dala zai kawo sauki a kasuwanninmu, saboda yawan kayayyakin da muke siyowa kayayyaki ne wanda muke sai mun canja dala muke siyowa. To a halin yanzu kayayyakin da muka siyo wanda suka zama all stock sun can tukun ba su ƙare ba, saboda haka wannan ba zai ba da daman nan take a ga ainihin irin sakamakon da faɗuwar dala zai bayar ba.
A 'yan kwanakin baya dai darajar dalar ta haura naira 500 a kasuwar bayan fage. Ko a yau Talata, yaya farashin dala? Abubakar Sale Umar dan hada-hadar canji ne a kasuwar Zamfo da ke nan Abuja.
To a yau dai Talata, mun waye gari muna siyan dalar Amurka naira 430, muna kuma sai da ita naira 435.
Duba da yadda farashin dala ke kwan-gaba-kwan baya, kuna sa ran za ta iya yin sama ko ƙasa? Me kuke hasashe?
Ta harkar dala harka ce ta bukata. Idan an ce akwai bukata, to gaskiya za ta iya sama. Idan kuma babu bukatar ta, ba a neman ta haka, to gaskiya shine zaka ga tana yin ƙasa haka.
Anya, wannan walwala da naira ke yi da kuma rikitowar da darajar dalar ke yi a halin yanzu, ko abu ne mai dorewa? Ga masanin tattalin arziki Abubakar Ali.
A hazan akwai gyara fa, dala ai bata fadi ba. Na farko tukun yaushe dalan tashi? Dalan nan fa an waye gari ana magana naira 200-220 ya ringa tasowa har ya kai kusan 500 da wani abu. Dan ta sauko 400 wai ba wai darajar ne ya karko ne abu. Da farkon ma tukun wannan faduwan ai bai kamata ya yi wannan faduwan ba, in za a duba a zahirin kiman shi. Saboda haka kada a yi gaggawan murna. Mafita fa a kasar nan, mafita shine mu daina dogoro da kayan kasashen waje.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina. A birnin Lagos kuma dubban 'yan Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana akan adawa da cin hanci da rashawa da kuma nuna goyon bayansu ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ke zaka dai ina nan inda ake gudanar da zanga-zanga na lumana domin goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari tare kuma da adawa da cin hanci da rashawa a Najeriya. wanda aka gudanarwa a birnin Lagos. A yau ne dubban mutane suka gudanar da wani gangami da aka kira Million March Network a birnin Lagos domin nuna goyon baya da yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi a Najeriya. Gangamin da kungiyoyin sa-kai masu zaman kansu ne suka shirya shi domin nuna goyon baya ga yaki da cin hanci da rashawa, tare kuma da adawa da matakin da suka ce majalisun dokokin Najeriya na dauka na yin zagon kasa ko kafar angulu ga yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi. Chief Jonathan Obi shine jagoran masu wannan gangami wanda suka fara tattaki tun daga anguwar Yaba zuwa dandalin Gani Fawemi dake anguwar Edo, wanda kuma suka share daruruwan kilomitoci suna tattaki. Na tambayi jagoran masu wannan zanga-zanga na lumana Chief Jonathan Obi ko baya ganin an saye su ne, sai ya ce,
I am a chieftain of National Conscience Party. I am the chairman of National Conscience Party in the whole of Southeast. I cannot allow another party to influence me. This is civil society.
Yace ba za ka ce an saye mu ba, domin kuwa ni jagora ne a jam'iyyar NCP mai adawa, don haka ba wanda ya dauke nauyin mu. Kuma muna so mu aike da sako ga masu adawa da wannan gwamnati da ke yaki da cin hanci da rashawa. Na tambaye shi ko yana ganin akwai waɗanda ke adawa da cin hanci da rashawa na wannan gwamnati ne, sai Chief Obi ya kada baki ya ce,
yes, so many of them, including those in the National Assembly, and we are going to expose them. When we have the facts and figures, they will be brought to book.
Ya ce kwarai kuwa akwai masu adawa da wannan yaki da cin hanci da rashawa, musamman ma dai 'yan majalisun tarayya. Za ka ga cewa duk take-takensu na adawa ne da yaki da cin hanci da rashawa. Mu kuma 'yan Najeriya ba za mu amince da haka ba. Mata ma dai ba a bar su a baya ba a wannan gangami. Inda na tambayi ɗaya daga cikin jagororin mata a wannan gangami, Mrs. Margaret, ko me za ta ce game da wannan gangami?
We are in support, we are in solidarity with President Muhammadu Buhari over this fight against corruption. It's only him.
Mu masu goyon bayan yaki da cin hanci da rashawa ne na shugaba Muhammadu Buhari, kuma za mu amince da adawa da wasu ke yi ko zagon ƙasa ga tsarin ba. Yaki da cin hanci da rashawa shine kadai zai fitar da ƙasar nan daga halin da muke ciki. To koya sauran 'yan Najeriya suka ga wannan gangami na yaki da cin hanci da rashawa, ga abinda ɗaya daga cikinsu ke cewa,
wallahi ina farin ciki dubu biyar dubu, ina da ra'ayin wannan.
Kuna ganin hakan ya dace akwai masu zagon ƙasa kenan ga gwamnatin nan?
Wallahi mu mun sani masu zagon ƙasa manya-manyan mu suna daga cikin masu zagon ƙasa cikin wannan al'amari tabbas.
Masu gangamin dai sun yi alƙawarin ci gaba da gudanar da irin waɗannan zanga-zanga na lumana tare da tattaki domin nuna adawa da matakin da suka ce wasu masu adawa da yaki da cin hanci da rashawa na ɗauka a ƙasar, tare kuma da goyon bayansu ga gwamnatin Muhammadu Buhari. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na maido da noman rani da kuma inganta shi, ma'aikatar ruwa ta tarayya ƙarƙashin tallafin Babban Bankin Duniya sun fara gudanar da wani shiri da zai farfado da madatsun ruwan da ke a arewacin Najeriya don taimakawa manoman rani wajen samun isasshen ruwa a gonakinsu, wanda a yanzu haka aka buɗe wani sabon ofishi a Kano. Wakilin murya Amurka a Kano, Muhammad Ibrahim Kwari, ya ziyarci wani taro da aka gudanar game da wannan shiri, inda ya tattauna da ɗaya daga cikin ma'aikatan ma'aikatar ruwa ta tarayya.
Sunana Muhammad Sani Bala, ina aiki a ma'aikatar ruwa ta tarayya Abuja, a nan ba ofishi mu na Tremin na Kano.
Wannan ofishi da ka ambata kamar sabon ofishi ne, ba a san shi ba akan harkokin ma'aikatar ruwa ta tarayya, ko za ka ɗan yi mana ƙarin haske game da ayyukansa?
To gaskiya kaman dai ka ce haka, kila saboda manyan gidajen radio irin naku, amma ana ta kokarin fadakar da mutane akan wannan aiki. Shi aikin Tremin kamar yadda ka ji shi, wato haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da kuma Bankin Duniya na kokarin gyara harkokin noman rani da muka sani da ni da kai ana arewacin Najeriya an dade ana yin shi shekara da shekaru, amma tattare da matsaloli iri-iri. akwai larurori na sha'anin gyaran gudanar da waɗannan kayayyakin noman rani da kuma harkokin tattalinsu sun ɓaci a gyara, an jima ana ta wannan wahalhali, ga larurori iri-iri a gaban gwamnati. To sai aka haɗa gwiwa tare da Bankin Duniya a samu wani taimako da agaji a zo a gyara waɗannan kayayyakin noma, sannan kuma a canza gudanar da su kamar yadda aka saba a baya, kar su sake komawa inda aka fito, abinda ake ce ma trimming yanzu, aikin da muke kenan. Ana kokarin canza gudanar da harkokin noman rani a Najeriya kamar yadda ake yi a da.
Tunda aikin nan kamar yadda ka ambata aiki ne na haɗin gwiwa tsakanin shi Bankin Duniya da gwamnatin tarayyar Najeriya, yaya fasalin ka'idojin yarjejeniyar aikin haɗin gwiwar ta kasance ko za ta kasance?
To a ƙarƙashin shugabancin mai girma ministan ruwa na tarayya Injiniya Suleiman, tare da mataimakiyarsa famanan sakataremu na Abuja da shi kuma shugaban wannan tafiya Injiniya Peter Manjuk da aka baiwa, akwai yarjejeniya da aka yi tsakanin gwamnatin Najeriya da Bankin Duniya na cewa ga taimako da suka kawo na kuɗi da ƙwararru, amma ke kuma gwamnati akwai waɗansu sharuɗa da kika saba gudanar da harkokinki da muke fatan ko su walba suke cewa kenan da suke fatan ke gwamnati zaki canza. Na farko dai, ba wai kawai za a kawo waɗannan kuɗi a yi gyaran waɗannan gudanar ruwa da kanal-kanal da hanyoyi shikenan a gyara a tafi a mai da manoma su ci gaba dai da ake yi da ba, a'a, ke gwamnati ya kamata ki dan canza wasu ƙa'idoji da sharuɗa da dokokinki, ta yadda idan aka kawo kuɗi aka gyara waɗannan kanal-kanal, to kuma gudanar su zai koma hannun waɗannan da suke amfana daga wannan, ana fatan kila za su fi mai da hankali. So da yawa ka sani yadda aka saba, daga an ce wani abu kaza na gwamnati ne, ba mai lura da shi yana yaya kwana yayi tashi, amma idan nawa ne, idan muka sayi mota da ni da kai, aka baka mota aka ce wannan mota ta gwamnati ce aka baka, wannan kuma taka ce kai ka saya, zaka ga yadda mutane suke tattalinsu kamar ya bambanta. To abinda ake so a canza a cikin wannan harkar trimming shine gudanar da waɗannan ma'aikatu na noman rani ba yadda aka saba a baya ba, su ma manoma ya kasance akwai wani wata amana da aka ba su wanda za su kula da ita tsakani da Allah sai tattalin waɗannan abubuwa kar su koma baya.
To shi Bankin Duniya a ƙarshen wannan tsari zai tallafa ne da kayayyakin aiki hususan ko kuma a'a akwai kuɗaɗe da zai kawo gwamnati ta kawo a hada sannan a tafi kar da waɗannan abubuwa kuma kamar da ka faɗa daga bisani a danka su ga su manoma din misali?
Gaskiya shi mai girma ministan ruwa na tarayya da mataimakiyarsa Hajji Arabi Jimeta sun yi signing agreement da World Bank cewa akwai wani tallafi da gwamnati za ta kawo, ke kuma World Bank za ki kawo kuɗi kusan mafi rinjaye amma bashi ne, wanda za a zo a sanya da idan mutanen Bankin Duniya da wakilan shi ministan ruwa na tarayya, shi ne mu trimming kenan da muke wannan aiki tare da manoma da kuma manajojin river basin. Yanzu ana aiki ne akan river basin guda uku, da Hadejia Jama'are da ke headquarter a Kano, da Sokoto River Basin da ke da headquarter a Sokoto, da kuma Upper Benue River Basin Development Authority da ke da headquarter a Yola. Za a haɗu a haɗa hannu wuri ɗaya a yi wannan aiki. To daga cikin abubuwan da World Bank take ta kawo shine waɗannan kuɗi da kuma training, wato horaswa da kuma ainihin ƙwararru da suka kware a wajen gyaran kayayyakin noman nan da kuma gudanar shi su. So a halin yanzu aikin da ake yi ana kokarin a gyara waɗannan magudanan ruwa, sannan a karantar da manoma a haɗa musu ƙungiyarsu ta yadda za su iya samun wato fahimta a tsakaninsu na gudanar da waɗannan hanyoyin ruwa in an gama gyaransu, ta yadda za su yi kokarin karɓan kuɗin ruwa da yadda za su yi tattalin gyaran waɗannan abubuwa, maimakon kullum a ce ana jiran gwamnati, wani wuri ya ɗan ɓalle ya fashe, gwamnati ba ta kawo kuɗi ba, ruwa na nan ta zaizaya akai-akai tun rami na ɗan ƙarami har a wayi gari zai iya haɗiye ni da ni da kai, kuma ruwa gaba ɗaya ya tsaya, an zo an tsaya ana jiran gwamnati ba ta zo.
Injiniya Muhammad Sani Bala na ma'aikatar ruwa ta Najeriya kenan a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari kan shirin inganta harkokin noman rani a arewacin Najeriya da ma'aikatar ruwa ƙarƙashin tallafin Babban Bankin Duniya ke shirin gudanarwa. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa da Injiniya Muhammad, inda za ku ji yawan kuɗin da Babban Bankin Duniya da gwamnatin Najeriya suka ware domin aiwatar da wannan shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud, wanda ya taimaka wajen hada shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashim Gumel. A shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yayin da naira ke ƙara ƙarfi a Najeriya. Ta yaya za a iya ƙayyade farashin kayayyaki? Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sako mu na farko da cewa tabbas gurfanin da wayanda ake tuhuma da tare da rikicin Ile Ife wanda aka yi wa ƴan uwan mu kisar gilla abin yayi daidai. Ina roƙon gwamnatin Najeriya za ta baiwa ƴan uwan waɗanda suka rasa rayukan su diya akan lokaci. Daga Umi Garba na Kwalo a Jora, da Garba Sabiola Gashuwa, da Sayyada da Sadiya Isa mai kati Gashuwa. Sako daga bada cewa hakika mu al'umman Najeriya mun yi matsofarin ciki da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na kafa dokar shige da fice a Najeriya. Ganin yadda Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da babu doka ta shiga da fice, wanda hakan ba ƙaramin abin takaici bane. Daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka a reshin jihar Filato. Sako na gaba da cewa assalamu alaikum VOA. Matakin da bankunan Najeriya suka dauka na bayyana mutanen da suka kwashi kudade a Bital Mali yayi daidai da fatan gwamnati za ta yi aiki da bankunan don samun labaran waɗanda suka kwashe kudaden haramu. Daga Safiyanu Gumal Zangon Daura. Sako na gaba da cewa salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Allah sarki, a lokacin da wasu ke murnan samun wakili na gari, sai gashi mu al'umman karaman hukumar Dandume muna da na sani da zaben Haruna Goma a matsayin wakilinmu a majalisar dokokin jihar Katsina. To Haruna Goma, ya kamata ka san da cewa dan tuwon gobe ake wanke tukunya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Wannan sako na cewa ziyara da iyaye mata ƴan majalisar dokokin Niger suka kai a yankin Difa da ake fama da matsalar rashin tsaro abu ne mai kyau da alfano, kuma hakan shine zai nuna wa duniya muradin talakawa ne a gaban su ba na kawunan su ba. Daga Adamu Aliyu Ungule, da Atom mai gyaran keke a kasuwar Dambuwa. Sako mu na ƙarshe na cewa gurfanar da mutane da aka zargi da tashi-tashin hakula a garin Ile Ife a gaban kotu da ke Abuja yayi daidai da fatan za a yi musu hukunci daidai da laifinsu. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Quarters, Gombe.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To yau ma'aikatar tabbatar da tsaron lafiyar abubuwan sufuri ta Amurka ta fito da wata sabuwar doka wacce ta haramta matafiya jiragen sama wasu ƙasashe da suka da ƙasashe goma na Larabawa ɗaukar duk wani nau'i na na'ura da ke amfani da lantarki tare da su zuwa wajen da suke zaunawa a cikin jiragen. Hukumar ta ce ba ta ɗauki matakin a sanadin wata barazana ba, sai dai saboda wasu bayanan da take samu da ke nuna yadda ƙungiyoyin ta'addanci na duniya ɗin suke da ƙarfafa ƙoƙarinsu na kai farmaki kan jiragen saman fasinja na farar hula. Saboda haka dokar ta tarda cewa duk wata na'urar da girmanta ya fi girman wayar salula a saka ta a cikin akwatunan da ake baiwa su kamfanin jiragen saman su saka a cikin jirgin maimakon fasinja ya ɗauke shi ya je da shi inda yake zaunawa. Wasu daga cikin ƙasashen da abin ya shafa sun haɗa da Jordan da Misra da Turkiya da Morocco da Saudi Arabia da Kuwait da kuma Dubai. Sannan shugaban majalisar zartaswa na ƙungiyar tarayyar Turai Donald Tusk ya faɗa yau cewa a ranar 29 ga watan gobe na Afrilun Allah ya kai mu, ƙungiyar tasu za ta zauna da Birtaniya a daddali yadda ita Birtaniya ɗin za ta fice daga cikin ita ƙungiyar ta NATO. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ba zai halarci babban taron ƙoli na ƙungiyar taron Turai ta NATO ba.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Aliyu Mustafan Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Linus Remkus, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.